akwai tsarin zumunci da aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa na Bayern Munich da ke kasar Germany da kungiyar kwallon kafa na Man City da ke kasar Ingila. Jiya kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta doke kungiyar kwallon kafa na Man City da ci 1-0. Yau za a buga wasanni na sada zumunci inda PSV na kafar Holland za ta kara da FC Porto na kasar Portugal misalin karfe 8 agogon Nigeria. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa na Celta de Vigo da ke kasar Spain za ta fafata ne da kungiyar kwallon kafa na Deportivo La Corona da ke Spain din misalin karfe 9:30 na Nigeria. Hukumar da kula da wasan kwallon kafa na kasar Ingila FA ta fito da wani sabon doka domin kare mutuncin alƙalan wasa a gasar Premier na shekara ta 2015 zuwa 2016. Hukumar ta ce duk ɗan wasan da ya hau kan alƙalin wasa domin hukumarsa a kan abin da ya hura ya za a ba shi katin gargaɗi wato yellow card. Haka hukumar ta sake bayyana wa dukkan ɗan wasan da suka zagaye alƙalin wasa don biyan buƙatan kansu. Lallai wasu daga cikinsu kafin su bar wajen za su fuskanci katin gargaɗi, inda ta nuna cin mutuncin alƙalin wasa ta ɓangaren bambancin launin fata ko ƙabilanci za a ba shi jan kati ne. Hukumar ta ce wannan dokoki zai fara aiki ne lokacin da dawo Premier League na shekara ta 2015-16. Wata ƙungiya mai zaman kanta a duniya mai suna Football Global Business ta bayyana sunan ɗan wasan gabanin Nigeria mai taka leda a ƙungiyar kwallon kafa ta Man City mai suna Kelechi Iheanacho a matsayin ɗan wasa mai daraja a mataki na ɗaya masu ƙarancin shekaru ƙasa da shekara 21 a duniya. Tsala lafiya.